sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri ke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 10 ga watan Yuli shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kallon labaran duniya.
To Baballa, kasar Haiti ta bukaci Amurka da Majalisar Dinkin Duniya da su kawo mata taimakon soja domin kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati biyo bayan kisan shugaban kasar Jovenel Moise. Ukraine da kungiyar tsaro ta NATO sun gudanar da atisayen soja da jiragen ruwan yaki da dama a cikin makonni biyu akan tekun Bahrul Aswad, lamarin da ke tabbatar da kyakkyawan alakar tsaro da kuma nuna karfi biyu bayan cece kuce tsakanin ma'aikatan sojan Russia da jirgin ruwan yakin Burtaniya a kusa da yankin Crimea. A yau Asabar, wata mota dankare da bama-bamai da ke auna ayarin gwamnati ta tarwatsa kanta a wata mararraba mai yawan hada-hadar jama'a a babban birnin kasar Somalia kane kashe akalla mutane 8 a cewar shaidun gani da ido suna shaidawar Reuters.
Kanin labarin kenan, a cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumar kare yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta gano nau'in cutar COVID-19 na Delta mai saurin yaduwa. To ko wani irin matakai ya kamata 'yan Najeriya su dauka?
Yan Najeriya ya kamata su mai da hankali abubuwa da ake magana din na su saka takunkumi, ba da dan tazara, ana malamalantar juna, duk wani dokoki da aka zayyana na wannan ciwo ya kamata mu bi su.
A jihar Rivers da ke Najeriya kuma, wasu mazauna jihar sun koka akan zargin gwamnatin jihar da rusa musu gidajensu da suke zaune sama da shekara 30.
Jiya mata uku suka haihu ana mun rasa yadda za mu yi da su. Yanzu waɗansu mutanen musamman da 15 suna azurfi.
Sannan muna tafa da rahoto kan shirin da Ministan Dattawan Najeriya ta yi na dokar hana shigo da ganyen shayi da kofi cikin kasar. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar Haiti ta bukaci Amurka da Majalisar Dinkin Duniya su kawo mata taimakon soja domin kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati biyo bayan kisan shugaban kasar Jovenel Moise. Ministan zaɓe Matthias Pierre ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai hadda Reuters da AFP cewa an buƙaci taimakon sojan Amurka ne a ranar Laraba yayin wata tattaunawa tsakanin Prime Minister Haiti na wucin gadi Claude Joseph da Sakataren Harkokin Wajen Amurka Anthony Blinken. Ya ce a ranar Alhamis kuma Joseph ya mika buƙatar sojoji ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Reuters ya ambato wata majiya da ba a bayyana ta ba, inda wani babban jami'in gwamnatin Amurka yake cewa Amurka ba ta da niyyar aiki sojojinta a Haiti a wannan lokacin. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta mai da martani nan take ba a lokacin da AFP ya buƙaci jin ta bakinta. Ukraine da kungiyar tsaron NATO sun gudanar da atisayen soja da jiragen ruwan yaki da dama cikin makonni biyu akan tekun Bahrul Aswad, lamarin da ke tabbatar da kyakkyawar alakar tsaro da kuma nuna karfi biyu bayan cece kuce tsakanin ma'aikatan sojan Russia da jirgin ruwan yakin Burtaniya a kusa da yankin Crimea. Atisayen mai take Sea Breeze 2021 da ke karewa a yau Asabar ya hada da jiragen ruwan yaki 30 da kuma jiragen sama 40 daga kasashe mambobin NATO da kuma Ukraine. Kamtin jirgin sojan ruwan Amurka da ya shiga wannan atisayen ya ce an shirya wannan aikin ne domin tabbatar da ingancin kayan aiki da kuma yadda kasashen da suka yi atisayen za su yi aiki tare. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce tana sa ido sosai akan atisayen na Sea Breeze. Su ma sojojin Rasha sun gudanar da irin wannan atisayi akan tekun Bahrul Aswad din da kuma kudu maso yammacin Rasha da jiragen saman yaki da ke sake bama-bamai da wasu makaman dakil harin makamai masu linzami domin kare gabar tekunta. Rasha ta musanta cewa baje makamantar takalar fada ce, kana ta yi kashedi cewa a nan gaba akwai yiwuwar za ta harba makamai har su taba jiragen ruwa da suka kutso a tekunta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar, wata mota dankare da bama-bamai da ke auna ayarin gwamnati ta tarwatsa kanta a wata mararraba mai yawan hada-hadar jama'a a babban birnin kasar Somalia, ta kuma kashe akalla mutane 8 a cewar wani shaidan gani da ido yana fadawa Reuters. Ayarin yana dauke ne da wani babban jami'in 'yan sanda Farhan Carol wanda ya tsallake rijiya da baya, inji kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar. babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan da nan amma al-shabab dake son hanbarar da gwamnati kana ta kafa dokokin musulunci masu tsauri na shari'a ta saba kai irin waɗannan hare-hare na bama ba mai na ga gawar waki takwas a inda lamarin ya auku ciki har da wata mace Hassan Said Ali direban babur na Adeje ta Saho yana fadawa Reuters a inda fashewar ta auku a mararraban banadar a Mogadishu
anjima kadan baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu inda kokarin da take yi na yaki dan kawo karshen annobar cutar corona a Najeriya hukumar kare yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta gano wani nau'in cuta da ake kira SARS-CoV-2 na Delta mai saurin yaduwa hukumar NCDC ta gano nau'in cutar ne a lokacin da take gudanar da bincike da gwaje-gwaje ga matafiya masu shigowa Najeriya a dakin ganin kwayoyin cuta na hukumar da ke Abuja daga Abuja ga wakilin Mahawar Umar da karin bayani
Hakan ya fito ne daga bakin shugaban hukumar Dr. Chike Ihekwezu a wata hira da ya da kamfanin dillancin labaru na Najeriya nan inda ya bayyana cewa an gano nau'in cutar a sama da kasashe 90 kuma ana hasashen cewa za ta cigaba da yaduwa a sauran kasashe. Dr. Ihekwezu ya kara da cewa wani bangare na matakin da Najeriya ta dauka game da sabon nau'in cutar da ta bullashi ne hukumar NCDC tare da cibiyar bincike ta likitoci da hukumar binciken cututtuka masu yaduwa ta Afrika da sauran dakunan gwaji a cibiyar sadarwa ta kasa na aiki don gano yadda za a tunkari lamarin yayin da aka fara wani bincike don gano tasirin nau'in cutar ga alluran rigakafin da ake yi a yanzu hukumar lafiya ta duniya WHO ta nuna damuwa game da nau'in cutar corona da ya bulla a Najeriya duba da yadda take da saurin yaduwa da kuma sauye salo a cikin al'umma manajan kota kwana na kwamitin yaki da cutar corona a Najeriya Dr. Muktar Muhammad ai karin bayani kan matakan da kwamitin ke dauka don dakile yaduwar nau'in cutar
matakan da muka dauka na kokarin kare al'umma mun ci gaba da assasa su musamman kiyaye wadanda za su shigo cikin Najeriya a tabbatar cewa sun yi gwaji na corona an tabbatar ba su da shi sannan wayanda suke daga kasashe masu hadari an killace su na musamman na tsawon mako guda sannan ai musu gwaji bayan haka muna kara fadakar da al'umma da kuma jan kalin shugabanni akan bujirowa da wannan nau'i na cuta da yayi yanzu wanda yake dole ci gaba da sa matakan da ake fada na kiyaye rashin cunkoso da kuma kare kai da rage cuɗanyar mutane da kuma wasu ka'idoji da zamu ci gaba da bayyanawa a nan gaba hasali ma mun sanar da gwamnoni na jihohi da muke gani su ne wanda za su taka rawa a game da yaki da cutar corona
babban jami'i kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu Musa yayi karin haske game da nau'in cutar ya kuma yi kira ga al'ummar Najeriya don ci gaba da daukar matakan kariya
idan da mun danyi baya-baya da wannan ciwo to ya kamata yanzu mu shiga tetayimu alpha variant da yana kawowa about 50% transmissible to amma yanzu gaskiya wannan delta variant din abinda aka fi sani gare shi shine bai cika kisa ba amma kuma fa yana saurin yaduwa cikin bainar jama'a a Najeriya ya kamata mu mai da hankali abubuwa da ake magana din nasu saka takunkumi ba da dan tazara in ana mu'amalantar juna duk wani dokoki da aka zayyana na wannan ciwo ya kamata mu bi su normal gwaji da ake yi aka saba baya iya nuna ko akwai wannan delta variant dole sai an yi mishi sequencing abu ne da yake bukatar kudi a wata kafan ana cewa zai kai $100 to $100 ko a kudin Najeriya wannan kudi ne wanda ya kai ya kawo
mutane na ci gaba da daukar matakan kariya a Najeriya da hakan sa kasashe suka rage dari-dari da yan kasar idan za a iya tunawa hatta Saudiya da ta dakatar da aikin haji ga duniya baki daya ta bar yan Najeriya sun yi umra Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a kaida Hawwa Umar yanzu kuma ga Babu Yakubu ya da labarin duniya kashi na biyu
Sabar kasar Koriya ta Kudu ta samu sabbin kamuwa da coronavirus na tarihi a cikin kwanaki uku jere a cewar hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Koriya. Kasar ta kuma samu adadi mafi yawa na COVID-19 da ba a taba samu ba a kasar cutar da coronavirus ke haddasawa a cikin sa'o'i 24 da ke karewa a jiya Juma'a da mutane 1378. Adadin na tarihi da aka samu a ranar Alhamis na sabbin kamuwa da cutar ya kai mutane 1316 a cewar hukumar yaki da cutar ta KDCA. Gabaki ɗaya Koriya ta Kudu ta tabbatar da mutane 166,722 suka kamu da COVID-19, kana wasu 2,038 ne suka mutu da cutar, a cewar cibiyar sa ido kan cutar ta Jami'ar John Hopkins. A kokarin daƙile ƙaruwar cutar, a ranar Litinin Koriya ta Kudu za ta yi doka mafi tsanani na yaƙi da coronavirus. Dokokin za su hada ne da gargadi ga mutane da su zauna a gidajensu, kana su takaita tarukan jama'a zuwa mutane hudu kacal kafin karfe 6 na yamma. Haka zalika ba za a yarje da mutane biyu tare bayan karfe 6 na yamma ba, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. A ƙarshe, bayan shekaru 10 da samun yancin kai, wasu 'yan ƙasar Sudan ta Kudu sun ce an maye gurbin gwagwarmaya da suka yi na neman yanci da mulkin mallaka daga gwamnatin jam'iyya mai mulkin ƙasar ta Sudan People's Liberation Movement, wato SPLM a takaice. Akasarinsu suna korafin rashin samun walwala na gudanar da haƙoƙinsu. Suna zargin jam'iyyar SPLM da shugaba Salva Kiir da rashin ƙoƙari wurin kare harkokin siyasa. Su da wasu masu sharhi suna zargin jam'iyyar SPLM da dambarwar shugabanci, lamarin da ya rikide zuwa yakin basasa na shekaru 5.5. Deng Mandin, shine sakataren yada labaran SPLM, ya ce ya yarda akwai shugabannin jam'iyyar da suka jefa kasar cikin tashin hankali, amma baya jin baki ɗayan jam'iyyar SPLM ce za a dora wa laifin matsaloli da Sudan ta Kudu ke fuskanta. Chiko Boboba James, wani mai sharhi ne a cibiyar nazarin harkokin jama'a a babban birnin kasar Juba, ya ce tun lokacin da SPLM ta tsere bisa mulki, ba ta da wani cikakken kwarewa akan kafa tsare-tsaren gwamnati.
To, a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya, da ɗaruruwan mutane da yara ƙanana da mata suka shiga wani mawuyacin hali a birnin Port Harcourt a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya, sakamakon rusa musu mahallin da suka mallaka, wanda suka zargi gwamnatin jihar ta yi. Ga rahoton da wakilin Mulamida Abubakar ya aiko mana daga Port Harcourt.
Gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta karkashin jagorancin gwamnan jihar Rivers Barista Yensa Wuke ta fara rushe-rushe a wasu sassan jihar. Waɗannan rushe-rushe dai sun shafi mutane da dama, musamman al'ummar arewacin Najeriya. Waɗannan rushe-rushe dai sun afku ne a Ango Trailer Park da ke Ibubu a ƙaramar hukumar Eleme. Mutane da dama da ke zazzaune a waɗannan wurare sun bayyana cewa haka kurum suka ga manyan motoci tare da dimbin jami'an tsaro dauke da makamai suka fara rushe gidajensu inda suke zaune sama da shekaru 30 da suka gabata. Wannan wurin dai da aka ce mallakar kamfanin Napcon ne. Jama'ar da ke zazzaune a waɗannan wurare na ci gaba da koka halin da suka shiga.
I'm Pastor John James Ugodaga, the chairman of the business premises. We were given notice within 2 weeks, and before the 2 weeks elapsed, we saw bulldozer and came destroyed the whole.
Wannan wani Pastor John kenan yana cewa ne ni dan kasuwa ne a wannan wuri na Trailer Park dake birnin na Port Harcourt, kuma ni ne shugaban yan kasuwar. Sa'annan kuma waɗannan wurare da aka rusa wani abin takaici ne, sannan sun ba mu takardu na gargadi na makonni biyu, amma abin takaici shine kasa ga cikar wa'adi muka waye gari muka isko manyan motoci suna rushe mana wurare a birnin na Port Harcourt. Kuma waɗannan wuraren ana cewa na kamfanin Napcon ne, ba gaskiya bane. Wannan wurin da ya mallakar wani chief ne da ya riga mu gidan gaskiya.
And the lands for years we know are the legally owned by late chief Paul Quay.
Shi kuma wannan da ke zama dan kasuwa da ke da suna Abdullahi yace,
my name is Abdullahi, I'm of this part that way, because just early morning wake up see police everywhere, for five magazines he see say.
Yana cewa ne duk yadda kake tsammanin wannan al'amarin ya wuce haka, saboda ka kawai muka waye gari muka ga dimbin jami'an tsaro dauke da manyan bindigogi da motoci suka fara rusa mana wurare. A kashin gaskiya mun shiga cikin wani babban rudani.
Ya man yace gwamnati ne aiko shi, sai zo ruguza mu gidaje inda muke zaune da matan mu da 'ya'yan kamar shekara
shekara 37 muna nan zaure mu yan arewa ne mafi yawanci mun yi kwayawa anan wurin da muke zama sama da mutum 10,000 shi da mata uku suka haihu anan mun rasa yadda zamu yi da su yanzu wadansu mutanen mu sama da 15 suna azubiti
sunana Imam Akilu fi Muhammad Imam masallacin Juma'a na Notorious Trailer Park a jihar Rivers to wallahi dai muna nan cikin halin kunci kamar mun zama yan gudun hijira kenan dai ta wata fuska muna roƙon shi gwamna na jihar Rivers ya duba halin da muke ciki tunda har an yi mana asarar dukiyoyi kuma ba a ba mu wani wurin ba to shi masallacin ai mana hakuri a bar mu mu ci gaba da ibadar mu a cikin sa
bayan da ya rusa trailer park an rusa kasuwar kara dake LME a karamar hukumar ta LME kana kuma an rushe wasu wurare a karamar hukumar Ahoda gwamnatin jihar Taribas ta ce ta rushe wurare da dama waɗanda aka gudanar da gine-gine ba kan ka'ida ba don haka duk kokarin da nayi na jin ta bakin shugaban karamar hukumar LME Musa Olu Martin ya ci tura Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria
a gaida Lamido Abubakar to har yanzu dai muna Nigeria inda majalisar dattawan kasar ta shirya tsab don yin dokar da za ta hana shigowa da ganyen shayi da kofi wadda za ta bada dama a bunkasa nomansa a gida Nigeria a bisa dalilin samarwa matasa ayyukan yi ta kuma farfado da tattalin arzikin kasar to sai dai manoman na cewa sai gwamnati ta kawo gagarumin tallafi a wannan fannin sannan a samu cimma burin haka wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton
wannan kudirin doka wanda sanata Yusuf Abubakar Yusuf mai wakiltar jihar Taraba ta tsakiya ya kawo tuni har an bude dandalin sauraron ba'asin jama'a a kansa bayan an yi wa kudirin dokar karatu na biyu a majalisar dattawa kwamitin kula da harkokin noma da raya karkara wanda sanata Abdullahi Adamu yake shugabanta ne ya gudanar da dandalin sauraron ba'asin wanda manoma da dama da ma masu ruwa da tsaki suka halarta ga abinda sanata Abdullahi Adamu ke cewa akan irin hasarar kudaden shigar da kasar ke yi a dalilin shigowa da shayi da kofi daga kasashen waje
to a mafi yawan ci da muke sha ko kofi da muke sha daga kasar da ke shigowa wannan su alhali na shiga kamfanin suna yin ci a Najeriya a yanzu ci kawai a samu kusan dala miliyan 400 da yan kai a shekara ci kenan a kofi ya da bayyana wannan da ke sha a Najeriya amma mafi yawan waɗannan daga kasar waje ne to masu toshe wannan hanyar abuda yan Najeriya su masu dama a suke nomawa ai amfani da shi mushatin da muke a kasan mu sha kofi da ke a kasan nan
shi ma sanata Yusuf Abubakar Yusuf wanda shine ya kawo kudirin dokar ya tsokace akan irin bincike da majalisar ta yi akan kudirin dokar da kuma hujojin da suka sa aka amince da kudirin dokar bayan lokaci mai tsawo
ina nufi mutane za su samu abin yi wanda zai noman ci a gefe wanda zai sarrafa ci din a gefe wanda zai sayar da ci din a gefe wanda zai saiwa kasashen waje a gefe so the whole chain din gabaki da you know abin da zai kara da masu yin wannan aikin ti da kofi a Najeriya a idan aka kasa kashi 100 abinda muke nomansa a Najeriya bai fi kashi 1 ba don haka kashi 99 duk a shigowa da shi muke wannan kuma ina muke da dalan da za mu kawo wannan ci din kuma da kuma kofi
daya cikin manyan manoma a jihar Taraba kuma tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilai baban gidan Guroji ya halarci zaman sauraron ba'asin inda ya karin bayani akan irin matsaloli da fannin noman shayi da kofi ke fuskanta
muna fuskantar matsaloli da yawa don babu kudiri ga wannan sashi na wannan noman shayi abinda ka sani ne domin mu manoma ba ruwan gwamnati da mu ko state government ko federal kowanne nan yana cin zaman kansa ne insha Allah wanda aka yi wannan doka kuma aka sarrafa dokan yadda ya kamata ko da su kawo gabaki daya ba za su ragu za su taimaka mana kwarai da gaske
manoma da masu ruwa da tsaki a fannin noma musamman ma na noman shayi da kofin sun nuna goyon bayan su ga wannan kudirin doka tare da fatan majalisar dokokin kasa za ta himmatu wajen tabbatar da dokar sannan ta amince da ita cikin gaggawa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yana ci gaba da hira da mataimakin shugaban hukumar Rose Safety ta kasashe a Jihar Adamawa da fiti ko komanda Murda Lashehu wanda yake mana fashin baki akan dalilan da yasa ake yawa a sarar rayuka ta hanyar hatsarin mota a Najeriya. Tattaunawar tamu na zuwa ne bayan da ministan ayyukan Najeriya Babatunde Fashola yake ana asarar rayukan 'yan Najeriya ta hanyar hatsarin mota fiye da cutar malaria da coronavirus. A makon da ya gabata Deputy Ko Komanda Murtala ya kai daidai inda yake mana bayani akan daukar mutane fiye da kima wato overloading ke sanadiyar asarar rayuka idan an yi hatsari yana mai cewa
sannan kuma shi direban zai samu matsala wurin sarrafa motarsa. Yanzu ka dauki mutum biyu a gaban makon ka dauki daya mai yiwa ya gaji zai yi mika kaga zai iya taba ka to kaga ta nan za a iya samun hatsari da sauransu. So shine abinda muke
magana. To kai ne duba da cewar kasan yawanci musamman idan kana ganin zaka ji al'umma musamman direbobi suna korafi cewa rashin kyawun hanya yakan janyo musu wasu matsaloli musamman abinda ya shafi asarar rayuka ma da su karan kansu direbobi suke yi. Kuma kamar yadda muka faɗi shine manya-manyan tituna musamman irin titi da ya tashi kamar daga Gombe zuwa Adamawa wanda ya tashi kamar daga Adamawa zuwa Mugbi wanda kuma ya tashi kamar daga Adamawa kuma zuwa Maiduguri. Bari mu dawo da labarin iya nan jihar da kuke shugabanta. Direbobin da suke sufuri tsakanin waɗannan manya-manyan hanyoyin yaya kuke ganin yadda kuke mu'amala da su sakamakon wasu gurabe na hanyoyin ba su da kyau?
To kasan shi direba ko kuma dan adam generally idan hanya ba ta da kyau wani yana sauri ba zai saurara ma hanyar ba yana ta gudu da sauransu kuma idan hanya ta yi kyau sai ta gudu. Amma gwamnati tana kokari sosai wurin matuƙa gaya wurin gyaran hanya. Yanzu duk wani mai zuwa Adama in ka tambaye shi a Adama sai ce maka ai ciwon kansa daga Sabana zuwa Numan shine ciwon kansa. To alal hakika gaskiya gwamnati tana kokari ba dare ba rana suna aiki. So kaga ba za mu iya ce rashin gyaran hanya ko wani abun nan ba. Abun ne kawai ɗabi'unmu ne na tuki. Idan hanya ba ta da kyau to ka rage tafiyarka sai ka wuce lafiya lau. Idan kuma hanya tana kyau ka bi ka'idar tafiya da ya kamata kai ma tunda hanyar nan ba kai kadai bane. Akwai abun da ake kira tukin kariya dole ne ka bi dokar da take maka ga adadin gudun da ya kamata ka yi in kana hanya kaza ga adadin gudun da ya kamata ka yi in kana wuri kaza. Misali idan kana highway za ka tafi 100 km a awa idan kuma ka shigo inda yara suke da gidaje da sauransu ana so ka tafi at least 30 km per hour kuma a 30 km per hour nan kana tafiya in kaga taya ta zo to ka san yaro zai biyo taya amma kana tafiya a 100 in taya ta zo kafin ka gane yaro ya zo sai ka ga an samu akasi da sauransu.
To ministan kula da ma'aikata wanda ta jefanci ayyuka na hanyoyi da kuma sufuri akwai wani bayani da ya taba yi kan cewar ana samun asarar rayuka a Najeriya sakamakon rashin kyan hanya fiye da wannan cuta ta malaria ko kuma cutar nan na coronavirus. Menene gaskiya lamari akan wannan? A jihar Adamawa kuna samun irin wannan?
Eh to ka san kaman lissafi ne wanda sai ka comparing dinsu da wannan da wannan amma yawa abinda muka sani a nan cewa shine kafin ka ji a ce mutum corona biyu sun mutu to in aka yi accident za ka samu a mutu. So za a iya cewa accident din kamar yadda ya yi bayani din ya fi kisa fiye da malaria din ko coronavirus. Yanzu misali watan daya na shekara 2021
mun samu hatsarin da ya kai mutane suka mutu a ciki mutum ɗaya ko biyu ko uku hatsari guda 322 wanda kuma suka samu jikkata mun samu guda 759
nan mu ci gaba da hirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin mataimakin shugaban hukumar Rosati ta jihar Adamawa Murtala Shehu da wakilin mu a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliko Auta Kafinta Yalwan gidan Kwafati Barik Ladi jihar Plateau yake salam bewe Hausa kan bindiga a jihar Zamfara da kuke kai harhare mu dai fatan mu Allah ya shirye ku ya sa ku gane ku dawo mu tafi tare a hanyar gaskiya. Sako na gaba ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaram yake fatan alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan sashen Hausa ganin cewar damuna ta kankama a Najeriya da Nijar domin haka ya kamata gwamnatocin waɗannan ƙasashe su tashi tsaye don gyaran hanyoyin ruwa domin magance ambaliyar ruwa. Sako daga Shehu Adamu Jau yake ya kamata shugabanninmu su sani cewa hakkinsu ne su kare rayuka da dukiyoyin jama'ar da suke shugabanta kamar yadda suka yi alkawari a lokacin da jama'a suka zaɓe su. Kuma duk daren daɗewa akwai ranar yin bayani dalla-dalla, a wannan rana kuma babu batun yin layar zana ballantana kuma wasan ƴar buya. Sai sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa kace assalamu alaikum biyoyi Hausa muna da iyaye da ƴan uwan ɗalibai shida da malamai biyu a kwalejin fasaha da ke rike-rike ta Nuhu Bammali da ke Zaria murna samun ƴancinsu da suka yi da fatar Allah ya nuna mana duk waɗanda ake tsare da su su samu nasu ƴancin. Sai sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja yake cikin wannan damuna sau biyu kenan al'ummar Hadeja na samun iska mai karfi wacce take yin ta'adi sama unguwannin da ke gefen gari waɗanda iskar ta yaye musu rufin gida da waɗanda ta rufe musu gida ko wani sashi nasa muna jajanta musu Allah ya maida musu da alkhairi. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam biyoyi Hausa kwanaki gari da karɓar ragamar mulkin jamhuriyar Nijar da Bazoum Muhammad ya yi babu shakka ya taka rawar gani sosai musamman a fannin tsaro da tattalin arziki da kuma batun sauƙaƙa farashin kayan abinci. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Wanda aka kace kasar Haiti ta bukaci Amurka da Majalisar Dinkin Duniya su kawo mata taimakon sojoji domin kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati biyo bayan kisan shugaban kasar Jovenel Moïse. Ministan zaɓe Mathias Pierre ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai hadda Reuters da AFP cewa an buƙaci taimakon sojan ne a ranar Laraba yayin wata tattaunawa tsakanin Prime Minister Haiti na wucin gadi Claude Joseph da Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken. Ya ce a ranar Alhamis kuma Joseph ya mika bukatar sojojin ga Majalisar Dinkin Duniya. Ukraine da kungiyar tsaron NATO sun gudanar da atisayen soja da jiragen ruwan yaki da dama cikin makonni biyu a kan tekun Bahar Aswad, lamarin da ke tabbatar da kyakkyawar alaƙar tsaro da kuma nuna ƙarfi biyu bayan cece-kuce tsakanin ma'aikatan sojin Rasha da jirgin ruwan yakin Birtaniya a kusa da yankin Crimea. A tsayin mai take Sea Breeze 2021 da ke karewa a yau Asabar ya hada da jiragen ruwan yaki 30 da kuma jiragen sama 40 daga kasashe mambobin NATO da kuma Ukraine.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya da kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Kamar sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin baba ya kuma ke da yake na gabatarwa hail da ya ba da umarni daga injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hashim Saballe da ke cewa mu tara a shirinmu na daren idan Allah ya kai mu.